Jama'a assalamu alaikum. Yau zamu ci gaba daga inda muka dasa aya lokacin da wasu ƴan damfara suka kira wakilinmu a Katsina Zaharuddin Sani suna neman su raba shi da abin hannunsa. Wanda ya kira shi ya ce masa wai sun yi makaranta guda ne kuma yanzu ya samu aiki da kamfanin samar da wutar lantarki mai suna NIPP. Dan damfarar ya ce wai za su sayi fayafayen samar da wutar lantarki daga hasken rana, wato solar panels, har fakiti guda 100. Ya ce ma Zaharuddin ana sayarwa a Katsina kan kuɗi naira 250, to amma kamfanin su zai saya kan 350. Don haka sai ya ba Zaharuddin lamba wai ta wani ne mai suna Malam Musa da ke sayar da kayan a Katsina, da kuma lambobin wasu wai su ne directoci ko consultant na kamfanin su biyu da za su zo da tsabar kuɗi domin su saya. Bayan an gama magana cewa ga su nan zuwa da kuɗi, sai aka tsallaka ainihin inda suke son kafa tarkon nasu na yin cuta, wato cewa suna son ganin samfurin kayan idan sun iso. Shi kuma wanda wai shi ne mai sai da kaya ya ce ma Zaharuddin sai an biya kuɗin samfurin naira 250, to amma ta banki kafin a ba wa samfuri. Idan ya aika za a kawo masa wannan samfurin. Dama duk wani dogon turancin da ake bugawa na kwaɗaita masa samun kuɗi tsaba har miliyoyi domin a raba shi da wannan kuɗi ne na samfurin. A biyo mu, Zaharuddin ne da manyan directoci ko consultant masu tahowa sayan kaya za a fara ji.
Hello. Baka da. Yeah, good morning. How are you?
Good morning. Is it
are you the supplier of the material we are meeting with Katsina?
Yeah, I'm the one.
Okay, you have the material?
Yeah, I have it on ground.
It's 36 what you have here. Yeah, okay. How did you want your payment if you be in Katsina? Do you need your money in cash?
Yeah, I need it cash.
Go to your warehouse and pick one sample. As soon as we arrive there in Katsina, we see the sample in your position.
Okay.
We will know that you are the dealer of the material. We will not give you the cash. Give you 4 to 5 hours for the supply.
Okay. I'll get it now.
No sample, no business.
To a bayan nan ne sai Zaharuddin ya sake kiran kanwa uwar gami wanda ya fara hada wannan yunkuri na yin damfara.
Hello? Where? I didn't tell me his name. The guy must know you.
Okay, Dr. James Nego, she is Abulamani.
I don't know who is the person there. Actually, they are coming to Katsina.
The leading consultant.
Is the consultant, yes.
The leading consultant is Dr. James.
Doctor.
He's coming alongside Katsina. He's coming alongside with Alaji Abulamani.
Alaji Abulamani. We're coming together about to Katsina. They gave me just 4 to 5 hours to make the supply.
That's what the Greek and someone has on this NIPP chopper flight.
Okay, I got it.
You're welcome. That's what they accepted the price?
They accepted $350.
$350, okay. Very good.
Did I get this cash or check? Let's say no, cash.
Cash, very good. How many hours did look at the supply?
In the next 3 to 4 hours, that's look at that. I should go along with the sample. Let's say I have everything on ground.
Like you come with the sample? One packet.
One packet, yes.
Okay, no problem. Kikirashi, Malam Musa Dogo.
Yachishi Malam Musa assured me that this is not a kasa. Oma, he gave me that number. If I come...
Zaharuddin, listen to me, please. See, the way I know you as a very serious human being. What you should stand up for you with me, and I don't play with my old friends. Very good. Carter on the camera, that is Kirashi, Malam Musa Dogo. Matrama, the Namo Daka, please, actually, 100 packet, I'm not booking, can I so? One packet, come on, sample. Very good. Very good. Don't call me now.
Hello? Ana san sample guda daya. To ba sai an kada ranin da
abubuwa ya dan canje ba kamar da ba.
Okay, to ya bai
ai kashe da ana ba da sample nan. Amma yanzu dole ne sai ka biya.
To ya a za a biya.
Eh, bai ka mishi ci ba kan ta kana gina da kyau
ko? Ina jin ka.
Zan tura ma akan inda zaka je ka biya. Daga wannan kofin ne ko ni zan kawo maka kaya.
Kana ya kawo mun ma kuna kawawa ne.
I'm shocked.
to jikin zaharidin yayi sanyi lokacin da yaga cewa suna sanya tura kuɗi ne a asusun wani mutum a banki ba wai ma kamfanin da suka ce yake sayar da waɗannan kaya ba. A shirinmu na gaba za ku ji abin da ya faru bayan da asirin waɗannan ƴan damfara ya tono. A zama lafiya.